Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantun wannan rana. Barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yamaci daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. A ci gaba da bita da muke yi akan wasu daga cikin maudu'an da muka yi nazari akan su cikin wannan shekara ta 2023 mai ban kwana. Yau ne za mu yi dauraya ta ƙarshe. Mata dai Allah ya halicce su da rauni bayan da ya dora su a ƙarƙashin iko maza, kuma a duk lokacin da aka ce mace ta rasa mahaifi, miji, wa, ani ko da zai jibinci al'amuran rayuwarta, ba kasafai ake ƙarewa lafiya ba. Wannan dalili ya sa mata suke zagegance su gani cewa sun yi fiye da neman na kansu, kamar yadda a yau kusan duk wata sana'ar mata ma suna iya ƙoƙarinsu. Bari mu waiga baya zuwa ranar 19 ga watan Afrilun bana, inda shirin ciwon yamaci ya tattauna da wasu mata da suka kafa ƙananan kamfanoni. Yau akalar shirin ciwon yamaci ta karkata kan yadda mata suke ƙoƙarin kafa ƙananan kamfanoni da kuma irin ƙalubalen da suke fuskanta, har ya zuwa ga irin gudunmawar da suke bayarwa wajen ƙarfafa wasu matan gwiwa domin su tashi su nemi na kansu. Kuma mun karɓi baƙuncin Dr. Husaina Yusuf Ibrahim mai kamfanin kwashe shara na Husna First Cleaning Services a Kano, da kuma Hajiya Amina Jummai Gimba, shugabar da Farid Center Amina a jihar Niger. Sai a biyo mu cikin shirin ciwon yamaci. Na kuma fara da yi wa Dr. Husaina tambaya a game da yadda ta kafa kamfanin nata. Sai ta ce,
alhamdulillah, na fara harkar shara a 1999. Da alhamdulillah, harkar shara da na fara tun da ni mata dai an san mu da shara, sai ina yaliya da ke son mai suna harkar gaskiya, saboda ina son shara da nake a taya zan yi fara samun kuɗi bayan aikin da nake yi. Sai shiya ya sa lokacin nake bari na kafa kamfanin kwashe shara.
To Hajiya Amina, gare ki, kin kasance mace mai sana'a, ko za ki sanar da mai sauraro irin sana'ar da kike yi?
Yanzu ya yi kusan shekara 18 ina confectionery, burodi da su kayan mispai da snacks, kuma yanzu kusan shekara 3 ke kuma na fata an duk ina takalma, takalma na maza da na mata.
Ban gane ba da kanki kike yi?
Ɗan sabon da ba da kaina nake ba. Eh, to snacks ɗin da mutane din sun yi da kaina ne. Hannaye training, na yi 6 months training ina da certificate. Amma sai na zo na samu wani tallafi haka, daga kuma zai yi kyau ina bude inda ake takalma. Me yasa ina son ga inda zan sa gajiyayyu su samu aikin hannu su yi, sai na bude yin takalma da ya bani sha'awa.
To zan so in san dalilin da ya sa.
Sai na ga takalmi ne abin sha'awa ne a ce. Mu ma cikin waɗanda na ga suke kai yi wajen Najeriya sai shiga an yi shi an buga, za ka zata daga can ƙasan waje aka kawo, amma kuma nan ina zo na ga ashe abin yi ne kuma abin koya ma mutane ne da alheri.
To wannan ne abin da ya baki sha'awa kenan kika fara harkar takalma?
Eh, to wanda ya fi nauyi shi ne in samu sana'ar da zan koya ma gaciye.
Masha Allah.
Cikin waɗanda na yi research sai na ga suna iya ɗaukar yin takalma fiye da wa'ansu dai haka da za a ce za a koya musu. Don kin ga kamar yin takalma ɓangare ne iri-iri, akwai wanda zai yi filing, akwai wanda zai yi haɗa takalmi, akwai wanda zai yanka fata, akwai wanda zai yanka sole, haka nan dai. To kin ga aiki na ainihi dama ina lura da gajiyayyu ne, wa'ansu kuma kwakwalwansu bai ɗauka a yi abu gaba ɗaya ba, wa'ansu kawai za su iya yanka abu ne kawai. Da kin ga in aka ce musu an yi musu shimfiɗan wanda yana da tebur ɗin shi, wanda yana da tebur ɗin shi, to sai ki ga abin ya shiga kansu, za su ɗauka haka ba wai a yi musu da yawa ba.
Sai su samu ƙwarewa a wannan fannin kenan.
Sai su samu ƙwarewa a wannan iri, ko kowa na da nashi tebur ɗin.
Na dawo gare ki Dr. Husaina. Kamar wasu irin ƙalubaloli kika fuskanta a lokacin da kika kafa kamfanin shara?
A ni dai ba zan ce ba za a rasa ba, amma a lokacin gaskiya ni ban samu wani ƙalubale sosai na rashin wannan ba, domin gaskiya ni ce mace ta farko da na fara harkar kwashe shara a kan kuɗi, yadda ake faɗa farawa yaya za ka yi alhamdulillahi dai muka fara a haka kuma har yanzu muna cikin harkar
a daddafa aka fara kenan
a daddafa aka fara lokacin da na sai da nake da motar da nake hawa ma sannan na shiga harkar kwace shara
to daga wannan lokacin zuwa yanzu idan kika yi waiwaye me zaki iya cewa game da wannan harkar da kika fara
to tunda muka fara harkar shara saboda akwai ɗan matsaloli kaɗan na rashin mutane da su waye akan karɓar shara ba sannan kuma akwai tallafi da ake bukata duk da haka da zai hana ka kace idan ba a baka ba za ka fara harkar shara ba sai na yi tunani nake wato me fanni ci gaba da kwashe sharan a gidaje su ne zai hana in fara wankewa mata a mutane gidajen so sai na sake faɗaɗa harkar daga kwashe shara mukan je gida idan gidanka ya datti mu wanke mu gyara
to bana dai za a iya cewa ta zo da irin nata matsaloli musamman ma batun matsin tattalin arziki wanda duk duniya ke fama da shi sai dai idan muka koma Najeriya al'amarin ya yi kamari sakamakon cire tallafin man fetur da shugaban Bola Ahmed Tinubu ya yi bayan shan rantsuwar kama aiki lamarin da ya jefa mata da dama cikin wata tsaka mai wuya har ya kai ga aikata wasu abubuwa da ba su kamaci mata masu kamala ba balle ma a ce matan aure shirin ya yi nazari akan wannan hali da al'umma ta shiga a ranar 27 ga watan Satumban bana rayuwa ba ta gudana kamar yadda ya kamata fashe sai mutum ya wadatu da bukatunsa na yau da kullum waɗanda suka hada da abinci muhalli lafiya sutura da dai sauransu sai dai kuma a tun bayan kullun corona ake fama da tabarbarewar tattalin arzikin duniya a Najeriya kuwa inda aka yi nadin sabon gwamnati a watan Mayu na wannan shekara ta 2023 lokacin da sabon shugaban kasar ya ayyana ya janye tallafin man fetur da aka dade ana kokarin daukan wannan mataki ya dade ta'azzara matsin rayuwar da al'ummar kasar take fama da shi kuma kasancewar mata ne suka fi jin radadin duk wata matsala a rayuwa wannan ita ce akala shirin ciwon yamace a yau domin tattauna wannan maudu'i kuwa mun karbi bakoncin Aisha Dallami Ibrahim daliba kuma yar kasuwa sai kuma malama Fatima Muhammad Bature matashiyar yar siyasa kuma yar kasuwa ta sai a biyo mu domin sauraron yadda za ta kaya a cikin shirin ciwon yamace na wannan makon Malama Fatima a Najeriya ma wahalar da ake ciki tun da aka janye tallafin man fetur ya ninka da farko zan so ki dan yi mana ƙarin haske irin halin da mutane suke fama da shi a inda kike
a'udhu billahi min al-amin ash-shaytani rajim bismillahir rahmanir rahim Malama Aisha kamar yadda suka faɗa tun da lokacin da aka yi corona tattalin arzikin duniya ba wai na Afirka ba gaba ɗaya ya samu tangarɗa wanda har yanzu ba a dawo da shi kamar yadda yake da ba kuma aka dauko a duniya ma yankin Afirka mun fi shan wahala gaskiya wanda in kika duba ma yi hakuri zan dan miki bayani ne kaɗan bisa da su magana Najeriya in muka dauka muka duba cewa ko a duniya gaba daya yankin Afirka musamman Afirka ta arewa cikin kowane yankin shan wahala a Afirka ma saboda yanayin da muke to kuma ce wannan abin corona ya ƙara zuwa sun izo ya ƙara dagu da komai aka ci gaba da shan wahala saboda in aka duba a duniya za a iya cewa Afirka ta arewa ita ce yankin na farko da suka fi shan wahala a duniya an zo yanzu an cire tallafin man fetur abu kuma ya zo mutane suna ta shan wahala gaskiya ne ana shan wahala ni ce da ke mun gani kuma muna kan gani saboda akwai mutanen da a yanzu za su iya sati ɗaya ba su ɗora tukunya a cikin gidansu in dafa abinci ba sai dai a sha gari ko kuma a ɗanyi ɗan dabaru wanda ba sai an kunna wuta ba amma ni ɓangare na ina ganin janye tallafin man fetur da aka yi abu ne mai kyau saboda duba da ƙasashen da aka ci gaba ba shi wani ba da wani subsidy wai na tallafin man fetur ko tallafin wani waye, saboda idan mutum wannan kudaden da ake sawa a wannan subsidy din zai da mana cewa za a dauko shi kuma a yi wa talakawa aiki a sashi ta bangaren lafiya ko ta bangaren ilimi ko kuma ta bangaren aiki, wannan abu ne mai kyau. Saboda tallafin man fetur din nan dama an kaɗa ka duba wasu wuraren mutane su amfana daga shi su suke benefiting.
Malama Aisha, me zaki dora?
Gaskiya dai kamar yadda kowa ya sani ana cikin ana fuskantar matsaloli daban-daban. Wasu matsalolin ma ko baka faɗe su ba, don musamman yanzu matsalolin da ake ciki na abinci ne, yadda kowa ya koma ya hau tsada, matsalolin da ake ciki abinci ne matsala, tun da wasu rashin abincin tun da yana cewa suna yasa rayukan su, wasu kuma sukan yi abin da bai dace ba, suke da rashin abincin ne gaskiya.
Mai sauraro, duka-duka abin da muka yi tanadi kenan a cikin wannan shekara ta 2023. Godiya ta musamman ga dukkaninku masu sauraron shirin Ciwon Yamace, domin da bazarku muke rawa ga dukkanin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar shirin a wannan shekara ta 2023 mai ban kwana, musamman ma ilahirin aikashin sashen Hausa na muryar Amurka. Sai ku tara da mu a shekara ta 2024. Ni Aisha Ma'azu nake mana fatar a ƙarasa bukukuwan Kirsimeti lafiya, kuma a yi bikin sabuwar shekara lafiya.